إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna 16 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 10 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 35 a cikin littafin sharhu masailul jahiliya na babban malami fadilatu sheik Muhammad ibn Abdul Wahhabi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama tare da sharhin fadilatu sheik Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan Allah madaukakin sarki ya musu rahama baki daya darasin mu na satin da ya gabata mun tsaya kan wato muna cikin bayani akan al-mas'alatu thalithatu ashara mas'ala ta 13 daga cikin wato dabi'u da halaye na jahiliya wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba musu a wato ainihin lokacin rayuwarsa wannan mas'alan da muke kai ita ce al-ghuluw fil ulama'i was salihin shine wuce iyaka da kuma guluwi wajen bada matsayi ga malamai da kuma salihan bayi mutumin da yake malami ne ko salihin bawa ne a dagar da shi sama da matsayinsa a kai shi matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala bai kai shi wannan matsayin ba hatta kai ga wani ma ana bashi matsayin Allah wani ana bashi matsayin annabawan Allah ko kuma wani cikin annabawa a wucar da shi matsayinsa na annabi a kai shi matsayin Allah wanda mun fara bayani akan wannan mas'ala muna kan sharhin da malam Fauzan yi ma wannan mas'alar kafin mu tashi a inda muka tsaya akwai shi dan uwa da yake zuwa dauka mana karatu Mala Abubakar Sadiq Abu Aisha wanda Allah ya jarabe shi da rashin lafiya da wasu satuttuka wanda bamu sama ganin shi ba iya wannan tsawon lokaci alhamdulillah Allah ta'ala ya bashi lafiya muna roƙon Allah ya kara mishi lafiya Allah kuma ya kara mana rayuwarsa albarka Allah kuma ya saka mishi da alkhairi bisa ga wannan dawainiya da kai komo da yake domin yada wannan karatutuka tasowa daga wuntin dada zuwa halin federal low cost ba dan aikin kudi ba ba dan aikin wani abu sai dan aikin lada babban aiki ne babu shakka saboda haka muna mishi addu'a Allah ya saka mishi da alheri Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna Allah ya sa mu yi tarayya da shi baki da cikin lada za mu tashi inda malam yake cewa fal ghuluw yajurru ashabahu ila shirki malam yake cewa guluwi wuce iyaka wajen tsayar da dukkan mai matsayi a matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya tsaye da shi yakan ja ko ya kai wanda ke wannan zuwa ga shirka idan aka kasa tsayi da kowa a matsayin da Allah subhanahu wataala ya tsayi da shi, aka wucar da mutum matsayin sa, zai zama na sama an ƙara sama da shi, wanda yake ƙasa an dago shi, to karshe sai a wayi gari wanda bai kai matsayin Allah ba an kai shi matsayin Allah. Saboda haka sai ya zamana ana hada shi da Allah subhanahu wataala, ana yi mishi tarayya da Allah, ana ikrarin haƙƙin Allah a ba ma wani Allah saboda guluwi, kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke dauka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, suna ganin kamar matsayin sa daya da Allah. Da yawa daga cikin mutane hasali ma suna ganin wannan kamar girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, a ce da annabi da Allah daya suke. Har wani ya ce duk wanda ya raba tsakanin Allah da annabi kaza da kaza kaza da kaza, to ai Allah da kansa shine ya fara raba tsakanin sa da annabi, ya nuna shi Allah daban annabi daban, dan Allah shi ubangiji ne mahalici, shi kuma annabi bawa ne mai bauta, shi kuma Allah mahalici ne abin bauta. Kaga da mahalici da bawa ba za su taba zama ɗaya ba, ba za su zama ɗaya ba. Allah da kansa yake cewa kul innama ana munzir wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar. Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ce da su ni iyaka ni mai gargadi ne mai wa'azi ne, amma in kuna neman abin bauta to shine Allah makadaici marinjayi. Saboda haka Allah da kansa ya raba tsakanin matsayin sa da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya nuna mana matsayin annabi shine matsayin bawan Allah, matsayin Allah kuma mahalici ne shi, abin bauta ne. Saboda haka da Allah da annabi ba ɗaya bane, da Allah da annabi ba ɗaya bane, Allah da kansa ya raba, ya nuna Allah mahalici ne, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bawa ne. Sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bayin Allah madaukaki ne shi, Allah ya dauki darajarsa, Allah ya fifita shi da darajoji masu tarin yawa wanda bai ba mu wani cikin bayin sa ba gaba daya. Sama da ƙasa mala'ikun Allah da sauran bayin Allah da annabawan Allah da manzannin Allah gaba daya babu wanda matsayin sa yake matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai duk matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai, duk darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to matsayin sa bai wuce matsayin bawan Allah ba, matsayin sa bai wuce haka ba. Kuma shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taba kyamata ko jin haushin yafi karfin a kira shi da bawan Allah ba, annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba haka ba. Hasali ma duk wanda ya tashi zai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shi matsayin da ba nashi ba, manzon Allah baya bari, annabi baya shiru. Shi yasa anan malam sai yace wali hadha qala sallallahu alaihi wasallam, saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taduruni kama aqratin nasara ibn maryama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku wuce iyaka wajen yabona da azuzuta ni da zugugunta ni da kamba madaraja ta, kamar yadda nasara suka yi ma annabi Isa dan nan maryama. Malam yace wal iqra'u huwa al ghuluw fil madhi, in an ce lafazin al-iqra shine wuce iyaka wajen yabo, a yabi mutum, a jinjina masa, a nuna matsayinsa, a girmama sha'aninsa sama da yadda ya dace da shi. Manzo Allah ya ce inna ma ana abdu, annabi ya ce iyaka ni bawan Allah ne, in kuna son burge ni, in kuna son nuna wa duniya matsayina, faqulu abdullahi wa rasuluhu, in kun tashi ku ce da ni bawan Allah manzon Allah. Jama'a muna fahimta ku? Saboda haka abinda Allah, inda Allah ya ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam shine matsayin bawan Allah, wannan shine inda Allah madaukakin sarki ya ajiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da yawa wanda ba su fahimci addini ba sai su dauka cewa a wucar da annabi inda Allah ya tsaye da shi a kai shi matsayin Allah, wannan din kamar wato ainihin son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Har wani lokacin ma in kace kaza ba haƙin annabi bane sai a ce wai baka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kamar misali mutum yazo sai yace Allah ka bani don annabi, in kace wannan ba daidai bane sai a ce baka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma cewa yi walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, Allah yana da sunaye kyawawa, daka ku kira Allah ku roki Allah da waɗannan sunayen. Ma'ana idan ka tashi roƙon Allah cewa da kai Allah ka min dan kai ne mai yi, shine fad'uhu biha,
in kun tashi roƙon Allah ku roki Allah da sunansa saboda ka in an tashi roko Allah ka azulta ni dan kai ne ar-razzaqu Allah ka mun rahama dan kai ne mai rahama ba gashi Allah ya koyi mana Qur'ani ba wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin Allah Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kace Allah ka yi gafara ka yi rahama saboda kai ne mafi alherin masu rahama Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya tashi addu'a shi da mutanen sa yace anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafiri Allah kai ne majibancin mu kama na gafara kama na rahama saboda sunanka na kai ne mafi alkhairin masu gafara da haka in ana roƙon Allah ba a roƙon Allah dan alfarman wani sai dan a roƙi Allah dan shi Allah din muna fahimta ku to yanzu in wani yace maka karka ce don annabi ba ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da shi ka bani aya dai don Allah ko hadisi da Allah ya ce fad'uhu bi jahi nabiyhi ina aya dai ta ko hadisi da yace kun dashi roƙon Allah ku ce Allah kai don alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan babu wannan shine ma'anan fad'uhu bi hafa saboda ka shi Allah in za a roƙe shi zaka ce Allah ka bani ne dan kai kai ne mai bayarwa ba dan alfarman wani ba domin duk wani kowaye shi yana ƙasa da Allah ne yana ƙasa da Allah ne so in ka tashi roƙon Allah to sai ka roƙe shi dan shi Allah shi shine mai yi ba dan alfarman wani ba wannan tace karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wanda ya faɗi wannan karantarwar sai ya ce to wannan a daura hannu aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba komai ya ja wannan ba in ba guluwi ba guluwi shi ya ja wannan wuce iyaka malai yake cewa wal guluwu fil ashkhasi min al anbiya'i was salihin wuce iyaka wajen kambama ko girmama malamai ko kuma mutane cikin annabawa da salihan bayi هو الذي اوقع المشركين من الكتابيين والاميين في الشرك الاكبر wannan shine ya jefa da yawa cikin mushrikai cikin ahlul kitabi da ummiyai quraishawa suka fada cikin shirka mafi girma suka koma suna bautan malamai da salihan bayi kuma bayan Allah saboda sun kai su matsayin da ba nasu ba dan uwa muna fahimta ku sun kai su matsayin da ba nasu ba والواجب ان يعرف للاشخاص قدرهم اللائق به ما لا yake cewa wajibi ne kowani mutum a bashi matsayin da ya dace da shi kar a bashi matsayin da bai dace da shi ba fa yu'rafu lirrasuli risalatihi a girmama sakonnin da Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi a ba su daraja a mutunta su a girmama su a yi imani da sakonnin su kuma ya aiki da sakonnin su shine inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wannan shine yake annabi sallallahu alaihi wasallama wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ku yi imani da shi ku girmama shi ku mutunta shi ku darajanta shi sannan kuma ku taimaka wajen isar da sakon sa wannan shine haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haƙin bauta fa ba na shi bane kuma shi ma karin kanshi bai taba ba mu kanshi haƙin bauta ba hasalima duk wanda yazo ya bashi haƙin bauta manzon Allah baya masa shiru a take ki taka masa burki wani lokacin wani yakan yi amfani da kalma wanda kalman takan ihtimalin ma'anoni daban-daban amma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cikin ma'anan kalman akwai ma'anan ubangiji sai ya ce a daina amfani da shi a kansa misali wani yazo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidana wa ibn sayyidina ya shugaban mu dan shugaban mu kaga mu a Hausa yanzu mun zo fassara sayyid sai mu ce shugaba amma a larabci lafazin sayyid yana iya daukan ma'anan ubangiji manzo Allah sai ya ce da shi Allahu huwa sayyid Allah shine as-sayyidu innama ana abdullahi wa rasuluhu ni ko bawon Allah ne manzon Allah la hawla wala quwwata illa billah kaga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi bai bada wata kafa da za a dauki matsayin Allah a bashi annabi bai bada wata kafa wannan yasa su kansu sahabbai in sun zo sai su ce ya rasulullah muna fama da matsala kaza kaza ba kai mana magani ba a roka mana Allah yayi mana magani roka mana Allah yayi mana magani kenan sahabban da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama sun gamsu sun yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya maganin komai sai da izinin Allah sai da izinin Allah wannan kuma ba magana ce ta mulanka ba ayan qur'ani ce Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce da su ni ba na iya mallaka ma kaina wata amfanarwa ko wata cutarwa sai abinda Allah ya ga dama sai ce walau kuntu a'lamul ghaiba kai inda a ce ma na san gaibu lastakthartu min alkhairi da na yawaita alheri kuma masaniyar su ga ba wani abu mummuna da zai same ni yaya matsayina yake in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni kawai mai gargadi ne sannan mai bishara ga mutanen da suka yi imani wannan shine aiki na amma ba wai in jawo makaina wani amfani ko in tunkuɗe makaina wata cutarwa ba ballantana kuma hanna yi ma wani wannan ayan alqur'ani to in har Allah na faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka faɗa musu kai baka iya mallaka makanka komai baka iya ture makanka wani abu sai da izinin Allah ina kuma ga yayi ma wani ko ya tunkuɗe ma wani ina ga yayi ma wani ko kuma ya tunkuɗe ma wani saboda haka har wasu ma suke ganin wai bai kamata a kira annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa shi mutum bane wai bai dace ba ai har wani cikin yan bid'a a garin nan wai yake cewa wai wai duk inda kaji Allah ya ce ma annabi ka ce ni mutum ne wai yana magana ne da mushrikai imana in manzo Allah ya tsaya gaban mushrikai sai ce da su shi mutum ne in ya tsaya gaban musulmai kuma sai ce da su shi ba mutum bane to wannan wani lissafi ne kenan gashi dai duk kun yi jingunjugu ma'ana lissafin bai jawo walanku ba ko a ku fahimta ba a gaban mushrikai shi mutum ne amma a gaban musulmai shi ba mutum bane to wanne ɗaya kenan kenan ya zo gaban mushrikai ana canza shi in ya dawo gaban musulmai a canza shi wannan wani irin rashin hankali ne wani irin lissafi ne wani irin lissafi ne har ya ɗauko karatun malam Jafar ya kara cewa wai Jafaru makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce malam annabi sallallahu alaihi wasallama abizubin halitta halittansa halitta ce irin ta dan adam dabi'arsa irin ta dan adam yanayin rayuwarsa yakan ji yunwa yakan ji zafi yakan ji kishirwa yakan ji sanyi irin yadda duka sauran mutane suke sai ce wai hujjan shi akan haka wai shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hana sahabbai misali akan azumi shine a dauki azumi ba za a sha ruwa ba sai bayan kwana biyu ko kwana uku sai sahabbai suka ce ya rasulullah ka hana mu misali kai kuma kana yi manzo Allah sai ya ce to ai ni ba irin ku bane saboda ni Allah ne yake ciyar da ni Allah ne yake shayar da ni to yi wannan wai sai nuna cewa wai annabi ba mutum bane to yanzu tambaya a nan ita ce da annabi ya ce Allah ne yake ciyar da ni jama'a kenan kafin a ciyar da shi yana cikin me ba ku bana amsa ba yana cikin me yana cikin yunwa Allah ne yake shayar da ni kafin a shayar da shi yana cikin me yana cikin kishirwa ashe ba wai shi baya jin yunwa ko baya jin kishirwa bane a'a shi ba irin ka bane ta hanyar ana kawo masa abinci ta inda kai ba a kawo maka amma yana jin yunwa eh yana jin yunwa yana jin kishirwa eh yana jin kishirwa wannan kace magana amma jahilci ne kace wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi ba mutum bane to in ka cire annabi cikin mutane ina zaka aje shi ina zaka shi domin in mutum ya zama salihi cikin mutane to yana tabbatar maka matsayinsa a wajen Allah ya bi mala'iku a ba mala'ikun bane addin mala'ikun da Allah ya halicce su ne mafiya yawa ya halicce su ne don su yi hidima ma 'yan adam mala'ika Jibril da yake kawo wahayi don amfanin su waye 'yan adam mala'iku masu kula da ruwan sama aikin don amfanin su waye 'yan adam masu kula da tsirrai da shuka aikin su waye hidiman 'yan adam ne hidimar yan adam mala'iku masu zuwa su kula da kai in kai zikiri lokacin da za ka kwanta bacci ba wa suke mahidima yan adam lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah
to ashe in kace annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutane wallahi ko cikin malaiku kai kai shi kai bayar da shi ka mai da shi bayar saboda haka in kana son ka zauna lafiya to ka tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam a inda Allah ya tsaye da shi kalas dan di yadda ka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kai Allah sanin darajarsa ba ba Allah ne ya bashi darajar ba to ka tsaye da shi a inda Allah ya tsaye da shi mana in kaucin da shi matsayin da Allah ya tsaye da shi ba ya nuna ka fi Allah sanin darajarsa kenan ko kuma zaka bashi darajar da Allah bai bashi ba Allah ya kiyaye to shine mallan yace to wajibi ne kowa a san matsayinsa a kuma tsaye da shi iya matsayin da Allah ya tsaye da shi fa yu'u wa yu'rafu lis salihina salahuhum salihan bayi a girmama su a mutunta su saboda nagaltan da suke tattare da ita wa yu'rafu lil ulama'i ilmuhum malamai a darajanta su a girmama su a ba su darajar ilimin da suke da shi wa annahum afdalu min ghairihim a kuma yadda cewa malamai a cikin halittun Allah sun fi falala sama da duk wanda ba su ba fa fadlul alimi ala al'abidi ka fadlil qamari ala sa'iril kawakibi falalan mai ilimi akan mai zallan bauta ba ilimi kaman falalan wata ne akan sauran taurari wayunzaluna manaziluhu kowane malami kowane mai daraja a saukar da shi iya matsayinsa iya inda Allah ta'ala ya tsaye da shi wala yurfa'una fawqa manazilihim kar a wucar da shi sama da matsayin da Allah ya bashi qala ta'ala Allah yana cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq ya ku ahlul kitabi kar ku yi guluwi kar ku wuce iyaka a addininku kar ku faɗi komai game da Ubangiji in ba gaskiya ba innamal masih isa ibn maryama rasulullah Allah ya ce ku sani iyaka almasihu dan maryama annabi isa alaihi salatu wassalam manzan Allah ne shi wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ne alqaha ila maryama da ya jefa ta zuwa ga nana maryama wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah fa aminu billahi wa rusulihi ku yi imani da Allah da manzansa wala da manzanninsa wala taqulu thalatha kar ku ce Allah uku ne annabi Isa manzan Allah ne shi mai daraja mai matsayi to ku tsaye da shi a matsayinsa kar ku ce shi din Allah ne kar ku ce Allah uku ne Allah ba uku bane Allah ɗaya ne Allah ba uku bane Allah ɗaya ne kar ku yi guluwi kaga wannan game da fa annabawan Allah ne Allah yake cewa kar ayi guluwi to ina so mu fahimci in Allah yana ce kar ayi guluwi game da annabawansa ulul azmi minar rusuli ina kuma ga waɗanda su suke ba annabawan Allah ba da za a kamba masu a darajanta su a ba su matsayi sama da matsayin da Allah ya ba su wasu a kai su matsayin manzanni wasu ma a wucar da su matsayin manzanni wasu ma har a kai su matsayin Allah wasu har a ba su matsayin Allah kuma duk wannan wai da sunan addinin musulunci duk da sunan addinin musulunci so shi yasa dole kowa a koyi yadda za a tsaye da shi a iya matsayin da Allah ya bashi duk wanda aka wucin da shi sama da matsayinsa kuma ya yadda ya karba to ya zama dagutu kenan ya zama dagutu a kira mutum da Allah kuma ya karba ko a bashi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karba wannan menene aikin dagutu ne ya dawo dagutu masu bi masa masu bin shi akan haka sun zama masu bautan dagutu to wannan shine abin da ya kamata mu gane na farko ƴan uwa mu sani duk wani malami da mai daraja ana bashi daraja bai daga cikin ɗabi'ar musulmi wulakanta malamai wannan ba ɗabi'ar musulmi na gari bane sai dai shi malami ba a wucar da shi matsayin da Allah ya ajiye shi babban abin da ya kamata mu ɗauka shine kowane malami yana da daraja yana da matsayi daraja da matsayin da yake da shi kuma shine saboda yana ɗauke da kalmomin Allah yana ɗauke da kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalmomin Allah da kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna da daraja haka ya kamata a darajanta duk wanda yake da alaka da su duk wanda yake da alaka da su ya tantance a darajar tashi amma babu wanda matsayin shi kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine kaidan addini duk wanda ya budi baki yayi magana akan addini malami ne shi shugaban kungiya ne shi kowaye shi in dai akan addini yayi magana to ba a bari ta tashi haka sai ya ce akramakallahu ina dalili wannan kike magana wannan kike magana ba a cewa wai a zaman wai ka zama mai biyayya ga shugabanni kawai duk abin da aka turo daga sama aka ce kowa yayi karka ce ina dalili ba addini zai ba kenan ba addini zai ba kenan shugaban kungiya zai turo umarni eh to ya haɗo da dalili ya haɗo da dalili ba dalili ya karamakallahu ina dalili babu to shikenan zamu bar maka kayanka dan bar maka kayanka domin in har kai shugaba na gari ne to ya kamata ka jagorance mu ne wajen bin Allah da manzansa ba zuwa ga son zuciyanka ba ba zuwa ga son zuciyanka ba to in kuwa har ka kawo magana ka ce ina dalili qur'ani ko sunna babu baka kawo ba kuma ka ce dolan dole sai mun bi ka akan haka to ya zama ba addini kake so ai ba kenan jama'a muna ganewa ku saboda haka wajibi ne ga dukkanin wanda ya magana in dai akan addini ne maganar nan tasa to dolan dole ne ya zama ya hada da hujja dolan dole ya zama akwai hujja cikin maganar sa babu wanda za a bi shi ai mishi biyayya akan abin da yake da alaka da addini a lokacin da yayi magana kuma ba tare da hujja ba in dai mutun yayi magana ba tare da hujja ba in dai akan addini ne to ba a karba sai a aje mishi kayan shi sai ya ce to akramakallahu wannan maganar da ka fadi ka kyauta kuma kai kokari Allah ya saka maka da alheri amma ba dalili zaka mun aje maka kayan ka ba hujja to kaga fa kenan in ya zama na ana ce maka duk wanda yayi magana a cikin malamai ka ce ina hujja ana so a nuna maka karka kai shi matsayin manzon Allah ne ma tukunna a farko muna ganewa ko matsayin manzon Allah ma karka kai shi to ina kuma ga matsayin Allah kuma ina kuma ga wanda za a daga shi a kamba ma shi a darajar tashi a tura shi zuwa ga matsayin Allah subhanahu wataala har a wayi gari ma ana ganin duk wanda yace kar a kai shi matsayin Allah kamar wato ainifin bai san darajarsa ba ko bai san kimarsa ba jama'a muna ganewa ku saboda haka kowa da matsayinsa da kuma inda ake tsaye da shi kowa kuma da inda Allah madaukakin sarki ya tsaye da shi da haka mallan yake cewa wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa qul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil Allah yake cewa qul ya ahlul kitabi ce da su ya ku ahlul kitabi la taghlu fi dinikum kar ku wuce iyaka ku yi guluwi a cikin addininku wa la tattabi'u ahwa'a qaumin kar ku bi soyayyen zukatan wasu mutane qad dallu min qablu wanda tuntuntunin su sun jima da bata wa adallu katiran kuma sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil sannan kuma sun bata daga kan hanya madaidaiciya duk wanda ya bata daga kan hanya ya bar hanyar Allah subhanahu wataala to kar ku yi mishi biyayya kar ku bi shi duk inda ya bi to kar ku bi shi duk inda yayi magana to ana bukatun ya kawo hujja daga alqur'ani ko kuma ya kawo hujja daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan shine karantarwar musulunci wannan kuma shine tsarin addinin Allah wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu shi ko annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi cewa yake yi iyyakum wal ghuluwu fid din annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kashedunku ina jan hankalinku game da wuce iyaka a cikin addini fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din domin abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku shine wuce iyaka a cikin addini shine abin da ya halakar da su duk waɗanda suka halaka a baya babu dalilin da ya halakar da su in ba wuce iyaka a cikin addini ba guluwi a cikin addini wannan yana daga cikin abin da ya fara halakar da al'ummomin da suka fara gabata sune al'umar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da me suka fara da girma masalihan bayi ko lokacin da waɗannan salihan bayi suka rasu shedan yazo ya kawata musu yace da su waɗannan salihan bayi bai kamata a ce sun mutu an manta da tarihin su bake saboda haka yana da kyau a zana hotunan su a makala a dakuna da masallaki saboda a dinga tuna su da aka yi ziga su to da waɗannan suka shuɗe na baya sai suka zo sai ce to ku kuma ya kamata ku matsa gaba a sassaka mutum-mutumin su a aji saboda nan gaba hotunan suna iya goge ba mutum-mutumin kuma suna nan ya suka yi mutum-mutumin su suka aji waɗannan suka shuɗe na gaba suka zo sai ya ce musu to waɗannan salihan bayi ne kakanninku sun musu haka ne saboda darajarsu a wajen Allah da haka ina laifi in kun tashi roƙon Allah ku bi ta kafansu haka in kun zo roƙon Allah sai ku ce Allah ka ba mu dan wani sai ku miƙa musu su kuma su miƙa mu Allah to da tafiya ta yi tafiya kuma sai nuna ma na gaba cewa ma ai ba ma kama kafa da su dan a nemi biyan bukata wajen Allah yake ba a wajensu ake neman biyan bukata a wajensu ake neman biyan bukata shi yasa galibi zaka ga hatta cikin alkur'ani Allah yana nuna mana cewa da yawan kafirai da suka halaka sun halaka ne da sunan cewa suna neman wato kusanci zuwa ga Allah ne ta hanyar wasu walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqallibuna ila Allah zulfa Allah ya ce waɗanda suka riki wasu ababen bauta koma bayan Allah majibanta koma bayan Allah zaka ji suna cewa ba komai yasa muke bauta musu ba illa liyuqallibuna ila Allah zulfa saboda illa kawai saboda muna so su matsar da mu ne kusa da Allah ibadar ma'ana ba mu su muke mawa ba so muke yi su mika mana ibadan zuwa ga Allah to amma abin da ya kamata mu dauka mu istinbadi a cikin ayoyin alkur'ani shine duk inda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya in Allah ya tashi zai bada amsa sai ya ce mu annabi ka ce musu kaza yas'alunaka anil anfali قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير كاغا الله سي تي سنا تنبينك تو كاتي دو سو غا امسا غا ايونن ديوا اما وجن الدعاء سي الله يتي مع النبي واذا سالك عبادي عني idan bayina suka tambaye ka game da ni sai Allah bai ce mu annabi fa kul inni qaribun ba sai ce fa inni qarib Allah bai ce da annabi ka ce da su ina kusa ba sai ce ina kusa da su ma'ana a babin addu'a ma Allah ya cire intermediate din da ke tsakaninsa da bayinsa direct channel ne tsakanin bawa da ubangiji muna ganewa ko wane ne a tsakiyar dama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shike wato shine za a tambaya Allah ya ce to ga amsa to amma wajen addu'a Allah sai ya cire annabi a tsakiya sai ya ce yanzu wannan channel ne roko ne tsakanin bawa da kuma mai jin rokon shine Allah shine Allah saboda ka in zaka yi addu'a ba wanda ake sawa a tsakiya ba wanda ake sawa a tsakiya iyakacin inda ake shigo da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a shine kafin kayi addu'a in kana so addu'anta kai addu'anka ta karbu kayi mata da baibayi da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fara da salatin annabi ka cike da salatin annabi kaga a cikin salatin annabin ma ai ba annabin ake roko ba ko Allah kake roko kake ce yayi salatin ma annabi ba wai manzon Allah kake roko ba saboda haka ita kanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din roƙon Allah ne ba roƙon manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ballantana kuma a iso wajen addu'a ce wai ka ajiye Allah ka roki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka jama'a wannan kuskure wannan ba daidai bane kamar yanda nake yawan maimaita mana don Allah mu tsaye da kowa a matsayin sa sai mu huta hutar da mutane daga matsayin da Allah ya ajiye su shike halakar da ku kowa a tsaye da shi a iya inda Allah ya tsaye da shi duk mai daraja a bashi darajar sa ai mun karanta a sati biyu da suka wuce cewa mutane suna bambanta wajen daraja da matsayi a wajen Allah ko akwai bambanci akwai aljami'u da wal fariq tsakanin mutane kowa ya hadu akan cewa dukkan mu mutane ne amma matsayin mu daban-daban mun bambanta a wajen Allah meyiwa yadda muke tare a cikin masallacin nan wani a cikin mu yafi wani matsayi a wajen Allah babu kuma wanda ya sani akwai wanda a cikin mu in yayi daga hannu yayi addu'a sanadiyar addu'an sa Allah sai ya karba kowa da matsayin sa gun Allah amma wane ne matsayin sa kai matsayin Allah wane ne darajar sa ta kai darajar Allah babu babu saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne ba Allah bane shi duk wanda zai roka kuma ana so kai a matsayin ka na bawa kar ka roki bawa in ka tashi roka ka roki ubangijin bayi ka roki ubangijin bayi annabi da kansa jama'a addu'a yake yi fa annabi da kansa addu'a yake yi to wa yake roka Allah yake roka to in shi ana rokon sa me fa'idar shi ya roki Allah in ana roƙon Allah me fa'ida in ana roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene fa'idan shi annabi ya roƙi Allah bayan shi ma ana roƙon sa me fa'idan shi ya roƙi Allah ba fa'ida ba fa'ida inda ana roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamata yin annabi ya daga ni sai ya ce ni in yi kaza amma in ya daga ni sai ya ce Allah ka mana kaza sabai sun zo sai ce ya rasulullah roƙan mana Allah ya saukar da du'a roƙan mana Allah yayi kaza roƙan mana Allah yayi kaza kenan annabin da kansa roƙon Allah yake yi ba shine yake yi ba ba shine yake yi ba to yanzu wannan karatun tauhidin wai wannan karatun tauhidin wai shine mutane ba sa san ji a wajen mutane wannan shine kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai a wajen mutane wannan shine kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan baya kaunar manzon Allah kuma ina yawan maimaita mana ai in kana so ka gane me kaunan mutum to me yawan ambaton sa da kuma aiki da maganganun sa shine me kaunan sa in ka dauki wannan mizanin kuma ka auna ba wanda zai ci wannan mizanin in ba ahlus sunna ba suke zama komai duk abin da ka kawo a ce maka yaya manzon Allah yi me hujjan ka saboda annabi yayi me dalilin ka saboda ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi kaza an yi kaza an yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma in yayi motsi motsi me hujjan ka shehu ya gani a mafarki ba haka bane to wai shi a wajensa shi kuma mai addini ne mafarkin shehu wai shine masoyin manzon Allah kai kuma mai addini ne sunnan annabi kai kuma makin annabi ne wannan wani irin hankali ne yake daukan irin wannan tunani wani irin hankali ne wannan har wani kaji ya ce wai wallahi duk tauhidin kan baka darajanta nayi ba za ka shiga aljanna ba wannan gaskiya ne din ba ma taba samun tauhidi ba darajanta manzon Allah ba taba samu ba ba taba samu ba in kaga wai tauhidi ya nuna maka an wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam to kwakwalwar ka ce a toshe amma in dai kwakwalwar ka lafiyayye ya ce to tauhidi nuna maka darajar manzon Allah zai sallallahu alaihi wasallam kuma ka tabbatar da cewa duk girmama annabin ka wallahi in baka da tauhidi ba za ka shiga aljanna ba duk yadda ka kai ga wai sunan kana girmama annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi in baka da tauhidi sai Allah ya kai kauta annabi ma da kansa baran-baran zai yi da kai sukan-sukan zai yi da kai saboda a gaban Allah ran tashi kiyama lasisin tsiranka na farko shine tauhidi abinda zaka zo da shi ka tsallake shine tauhidi amma duk abinda ka je da shi in baka da tauhidi wallahi sai ka sha azaba sai ka sha azaba manzon Allah ma in kai ce kana girmama annabi amma ba tauhidi to kana wulakanta annabi ne domin kana warware karantarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi ya zo da abauta ma Allah shi kadai a roki Allah shi kadai a nemi taimako wajen Allah shi kadai duk abinda za a yi a jingina ga Allah kai kuma sai ka zo da sunan cewa a roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nemi taimako wajen annabi a girmama a wato ainihin bauta ma annabi a hada da wasu shehunnai me kake yi kenan abinda manzo Allah ya shekara 23 yana tukawa kai kuma kana me kana warwarewa ashe kai ne ka wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato jama'a ku fahimci wani abu shi karatun tauhidi ko a duniya bai da dadi shi dadin sa kawai sai an je aljanna eh haka karatun tauhidi yake kisa inda za ka yi karatun tauhidi to za ku yi fada da mutane aku fada da mutane duk wanda yake neman zaman lafiya da mutane kowa to ya fita a layin tauhidi wanda tace maganar gaskiya amma indi kana son kai tauhidi to ka shirya da cewa mutane za su hantare ka za a kawo maka hari ta kowace fuska ta ko ina din ba a taba wanda yake karatun tauhidi ba shi fada da mutane ba ba a taba ba inda wai kana so wai rayuwanka wai ya za ka rage makiya makiyanka su yi karanci to ka fita layin tauhidi amma in dai zaka yi tauhidi to kullun ƙara makiya zaka dinga yi kullun idan Allah ya tashi taimakonka shine ya tabbatar da kai akan digadiganka sai dan da ka mutu jama'a su ce Allah sarki wani amma san da kake rayuwa da ku fada da mutane ba ga annabi Yusuf ba alayhi salatu wassalam annabi Musa da yazo yana ma fir'auna da jama'ansa wa'azi ya tana musu cewa wala qad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi annabi Yunus annabi Yusuf ya zo muku da irin waɗannan hujjojin ya muku wa'azi kuka yi ta kokonto akan abin da ya zo muku da shi ko kane tashi hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula sai lokacin da ya mutu kuka ce oh daga kan annabi Yusuf ba da a taba yin annabi mutumin kirki irin sa ba an gama mutumin kirkin annabi amma lokacin da yake rayuwa me kuka yi da shi fada zagin sa to haka karantarwar sunna da tauhidi ya gada haka yi gada mu dawo nan mu dauki irin su Malam Jafar Mahmud Adam rahimahullah sanda yake da yawan irin kalubale ne bai fuskanta ba an yi masa tsubbu an yi masa tsafi an yi kaza duk dan aka shi me hujjan wai saboda tauhidi amma da ya mutu ba mafi yawa masu gaban sun sako ko ba su sako ba sun sako ina Malam Albani yake ina Malam Idris Abdulaziz yake ina yake wani irin fada ne bai yi da jama'a ba a cikin garin na kan iyaka na abudu wa iyaka na sai karatun da ya kamata a ce mutane sun wuce shekara 50 baya amma wai ana fada da mutane akan wai iyaka na abudu wa iyaka na sai kuma hadda wai masu ikirarin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karantar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma su fito suna yakar iyaka na abudu wa iyaka na sai wannan wani irin tunani ne jama'a wani irin tunani ne wannan har nake ganin wani cikin yan bid'a a garin nan wai yana cewa wai me dalilin da yasa wai aka ce akwai neman taimakon da yake haƙƙin Allah ne akwai wanda yake haƙƙin bayi ne sai yake cewa wai a cikin maganganunsa wai akwai matakin da in ka shiga matsala in ka kira Allah halaka za ka yi so wai in kana so ka tsira sai ka ce jama'a wai kamar misali subhanallah wai in ka fada rijiya to in ka tsaya kana Allah Allah mutuwa za ka yi wai sai ka yi ku ce jama'a ku kawo dauki anan ne za ka tsira in ka kira jama'a to kaddar ka kira jama'a sai Allah ya ce wa mala'ikan mutuwa ya bi ka rijiya ya dauko ranka jama'a sun yi tsira da kai sun yi su fito da kai ba Allah bane in ka kira shi sai ya turo wasu cikin bayinsa su kawo masa agaji su kawo maka agaji ina kissar wannan mutumin wanda Ibn Kathir ya kawo Imam Al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsiri karkashin ayan amman yujibul muttalla idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard mutumin yana aikin acaba da dokinsa sai wani ya tare shi sai ce ina so ka kai ni waje kaza waje kaza waje kaza ya kama hanya zai tafi sai ce masa ka bi nan hanyar za ta fi bullewa ashe hanyar jeji ne sai kama hanya sai da aka je tsakiyar daji sai ya tsaye da shi ya ce tsaya nan sai ya tsaya yana sauka sai ya zare masa takobi sai ce zan kashe ka sannan tafi da kayanka sai ce don Allah ka yi haƙuri duk abin da kenan ka ɗauka na baka amma don Allah ka bar ni da raina sai ce da shi kaya kan dama already sun zama nawa ba zafin ka nake nema ba yanzu abin da ya rage kawai shine uridu ru haka damuwa na ko in kashe ka sai ce to in dai ka dage shi ka kashe ni to ka bani dama in yi nafila raka'a biyu. Yace ba raka'a biyu ba kai ma duk abin da kaga dama amma dai kai sauri saboda in samu in gama da kai in wuce. Saboda rudewa mutumin nan yana shiga sallah sai ya manta da duk wata ayan Qur'ani har Fatiha. Ya manta da duk wani tasbihi. Iya ayan da yake yatuna shine amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Wake amsa kiran wanda ke cikin halin kunci da damuwa in ya kira shi. Wake yayi kunci, wake yayi damuwa in ba Allah ba. Ya dinga maimaita ayan nan, ita yake a tsaye, ita yake a ruku, ita yake a sujjada. Yayi sujjada sai ga wani mutum ya zo da farin kaya akan barde ne shi, ya zo akan doki ya zo ya sare wuyan wannan mutumin sai ya tashe shi, ya taba shi, ya ce tashi Allah ya amsa maka addu'arka. Sai ya dago sai ga wannan da aka da ya tsaye da shi gashi nan an kashe shi yanzu. Sai ya ce waye kai? Sai ya ce ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta biyar. Allah ya ji ka daga murya kana ce ya man yujibul muttalla idza da'a. Allah ya turo ni ya ce in kawo maka dauki. A wata ruwa ya ce ana rasulullahi alladhi yujibul muttalla idza da'a wa yakshifu su. Ni dan sakon Allah ne wanda yake amsa bukatar wanda yake cikin matsanancin hali in ya kira shi. To yanzu a wannan yanayin da mutumin ya shiga in ya ce ya jama'a, ya jama'a, me ina jama'a za su ji shi? A cikin dokar daji. To amma da ya kira Allah fa Allah ya ji shi ko bai ji ba? Ya kuma kawo masa dauki ko bai kawo mai dauki ba? Kenan wani irin daƙiƙanci ne wai kwakwalwanka ta baka wai ka shiga wani matsayi wai in ka kira Allah zaka halaka? Wannan wani irin dosakken tunani ne jama'a? Hankalinka wai ya baka tunanin wai cewa wai ka kira Allah ka halaka amma ka kira jama'a ka tsira? Kenan jama'a suna iya yin abinda Allah bai yi ba? Mutane suna iya yin abinda Allah bai yi ba? Wani irin tunani ne wannan? Ina tunanin mutum zai tafi wannan? Wai da sunan mai karantar da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga karanta wayannan abubuwa? Wai in ka ce wayyo Allah, wayyo Allah, zaka mutu. Sai dai ka ce wayyo jama'a, wayyo jama'a. Allah kuma fa cewa yayi wa in yamsaska Allahu bi dhulli fala kashifa lahu illa huwa. In Allah ya nufe ka da wata cutarwa, Allah ya so ya halaka ka, ba wanda ya isa ya kwaranye maka wannan masifan in ba Allah ba. Babu, babu. So duk wani wanda ba Allah ba ba zai iya yi maka ba. To in ka kira jama'a ka ce wayyo jama'a, wayyo jama'a, Allah kuma ya nufaci wannan ne mahalakar ka, ya jama'a za su yi da kai? Ya jama'a za su yi da kai? Marasa lafiya da suke mutuwa a asibiti ba hannun likitoci suke mutuwa ba? Da kundin jinin fashin sa ya dauke a ce likitoci a zo a kawo dauki, su zo su tsaya a kai, ga kunan kuna tsaye a kan shi, ga likitoci nan suna tsaye a kan shi, amma duk da haka Allah ya turo malakul maut ya ce je ka dauko shi, bayan da ku iya haka za ku hakura. Kuna ji kuna gani? Na'am. To me yasa ba ku tsiratar da shi ba? Me yasa? Me yasa tunaninmu zai koma kalan na Yahudawa? Wai a hakan wai sunan wai muna karantar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka babu wanda zai maka wani abu wallahi in ba Allah ba. Babu. Kuma babban masifa shine ka wucar da kanka ko wani matsayin da Allah ya aje shi. Kowa bawa ne, Allah shine kadai Allah. Kowa bawa ne, Allah shine kadai Allah. Shi yasa nake yawan maimaitawa. Akwai wani jahili, jahili dan Katsina ana ce da shi munul koza, bakin jahili tosashe. Wai cikin maganan da yake faɗi cewa wai tauhidi wai shine hada Allah da annabi waje ɗaya. Wai shine tauhidi. Wai ma'anan tauhidi a larabci wai shine ka hado abubuwa guda biyu ka dunkule su zama ɗaya. Wai shine tauhidi. Saboda daƙiƙanci da rashin da jahiltar larabci da jahiltar shari'a. Tauhidi shine al-ifrat. Ka tsarkake guda ɗaya daga dubbanni. Akwai ɗaruruwa to ka zaɓa ɗaya duka sauran ka zubar da su. Wannan shine tauhid. Shine ifrat. Kadaitawa kenan. Kadaitawa. To idan ka ce tauhidi fasara shi da Hausa ba kadaitawa ba kenan? Kadaitawa. To ka taba ganin an hada abu guda biyu kuma an ce an kadaita shi? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Jahilci. Har cikin maganganunsa yake cewa wai wai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Qayyim wai Ibn al-Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa da Ibn al-Qayyim a cikin Madarijus Salikin wai sun ce wai akwai matsayin da bawa kan iya kaiwa ya kira kanshi Allah wannan ƙarya yayi ma Sheikhul Islam ƙarya yayi ma Ibn al-Qayyim kuma ba so ɗaya ba ba so biyu ba mun jefa mishi kalubale in ya isa ya budo littafi ya karanto mana yadda aka yi wannan ya buɗe littafi ya karanta ina yake magana a cikin Majmu'ul Fatawa ina magana take a cikin Madarijus Salikin na take in ya san inda maganar take wallahi tallahi zamu yi jinga daga nan mu bi shi har ka tsina mu je nuna mana shi in ya mana magana dan wannan ƙarya ne ma Allah ƙarya ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne wa malamai jahilci ne da rashin hankali kuma mu ahlus sunna ba ma makauniyar biyayya in har Ibn Taymiyyah wannan ita ce aqidar sa to wallahi zamu kafirta shi in har wannan ita ce aqidar Ibn al-Qayyim cewa akwai matsayin da bawa zai kai shi ma ya zama Allah wallahi zamu kafirta shi mu wannan ita ce aqidar mu ahlus sunna saboda haka in akwai inda maganar nan take ba ma shi munul koza ba sauran ƴan uwansa in akwai inda maganar nan take dan Allah ku kawo masa dauki ku taimaka masa ku dauko Majmu'ul Fatawa ko Madarijus Salikin na Ibn al-Qayyim ku nuna mana inda suka ce bawa na iya kaiwa matsayin Allah ku dauko ku nuna mana magani in kuma babu to ya tabbata dan uwan ku jahili ne kafiri naka ku fito ku ballanta da shi in ba haka ba kuma aqidar ku dake ne naka duk sawun ku daya saboda haka baya halatta fala yajuzu al-ghuluw fil makhluqin baya halatta a wuce iyaka wajen darajar ta halittu wa rif'uhum fawqa manzilatihim allati anzalahum Allah fiha da kuma ajiye su sama da matsayin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya ajiye su li anna hadha yajullu ila ash-shirki billahi azza wa jalla saboda hakan kan iya kaiwa zuwa ga shirka ga Allah yi ma Allah tarayya wa kadhalika al-ghuluw fil ulama'i wal ubbat hakanan kuma wuce iyaka wajen darajanta malamai da kuma manyan bayi masu bauta qala ta'ala anil yahudi wan nasara Allah madaukakin sarki yana fadi dangane da yahudawa da nasara Allah yana cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Allah ya ce sulki manyan malamansu da ababen wato da manyan masu ibadan cikin su a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah ghalaw fi ulama'ihim wa ubbadihim sun wuce iyaka wajen malamansu da ababen bautansu hatta ataqadu lahumus salahiyata fi tahlilil harami wa tahrimil halal har ya zama ne cewa sun kudirce cewa su waɗannan malamansu da masu ibadan cikin su sun kai matsayin da nagaltansu ta kai suna iya halatta haram ko su haramta halal mutaghayyiri shar'il mutahhar da kuma canza halin wato shari'an Allah mai tsarki su kawo abin da ya musu su gaure su canza abin da bai yi musu ba ba komai ya jawo wannan ba in ba guluwi ba kaga wanda aka tsaida shi aka ce shi iyakacinsa bawan Allah ne daga tace bai ma kai matsayin manzanni ba kaga ko ba zai tsallaka da kai matsayin Allah ba ba zai tsallaka da kai matsayin Allah ba amma daga san da aka wuce da shi aka ce to wannan kan ma ya wuce manzanni to ya tafi gaba kenan daga nan kuma sai aka shahar matsayin Allah eh kuma in an ce a tsaya a wannan sai a ce wai kai ne wai baka son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma in ka dauki mafiya yawan masu maganganu dubi irin waƙoƙi da suke yi na shirkiyat da zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin su a cikin kasan nan mutun ya tsaya a tsakiyar garin Kano garin musulmai ya ce ko Muhammadu ne ya taso daga Madina in ba zai bi kaulaha ba za su bi ta kansa wai wannan kodin da wannan ya fadi a wajensa darajar ta manzon Allah ne amma wanda yace ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shiga damuwa ba a kiransa to wannan kodin anan ta zama wulakanta annabi amma ko a can darajar ta annabi ne da wanda ya fito yana cewa ko manzon Allah ne da kansa ya dawo ya hana mu maulidi nan wallahi ba za mu bari ba sai mun yi wannan fa wai wato ishara ce zuwa ga ina ce kuna ce kar mu yi ne dan manzo Allah ya ce dukan bid'a bata ne eh to ba ma ku ne ku ce kar mu ba ko manzon Allah ne ya dawo ya ce mana ba kyau za mu yi wannan kuma shi ma masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma wai masoyi shi ma mai son manzon Allah ne wai eh wai
da wanda yayi waka ya kamba mushehunsa yace wai mulkin da ya ba Allah Allah ya gaza ina jin dai ba ni naji wannan wakan ba duk kun ji wannan wakan kowa ya ji shi to wai wannan shi ma mai son Allah ne shi ma mai son manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu fa kenan shi shehu matsayin sa fa ya wuce Allah kuma har yanzu a cikin su ba wanda ya fito yin inkari cewa wannan ba nasu bane ba wanda ya fito yin inkari kowa ya shiru wasu kutu rida yanzu duka sun yarda cewa nasu ne kuma wannan ita ce aqidar da yake cikin zukatan su cewa matsayin shehu yafi matsayin Allah saboda haka shine ya ba mu Allah mulkin Allah kuma ya kasa yanzu wannan in ba din hakurin Allah ba ma bai kai ajirka ke Najeriya gaba ɗaya ba da tintini ba a gama da mu ba amma wannan shi a wajen sa wai shi jagoran ma masoyan manzon Allah ne a haka wai duk wanda yake soke shi kuma wai shi kuma makiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma nan kana so ka zama masoyin annabi sai ka yadda da wannan badakalan da wannan shirkan yanzu dan Allah wannan a hankalcin aka ce maka wannan sun hada hanya da manzo Allah zaka yadda ba su hada hanya da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka mu fahimci cewa tsayar da annabi a matsayin sa shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai shi matsayin da ba nashi ba ba son manzon Allah bane ba kuma soyayya bane mu kiyaye wannan da kyau Allah ya sa mu dace zamu tsaya a nan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan matsala ta 14 abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafi mana Allah ya sanya mana alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi abinda muke gani na shirkoki da bid'o'i da suke yawo cikin al'umma muna roƙon Allah ya tsare mu da su Allah ya mana tsari Allah ya mana kariya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadigan mu akan addinin musulunci Allah ya tabbatar da digadigan mu akan tauhidi Allah ya tabbatar da zukatanmu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya biya mu da bukatunmu na alkhairi malamai da suka tsaye wajen karantar da mu sunna da tauhidi muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya biya su da gidan aljanna mu kuma abinda karantar da mu Allah ya ba mu ikon fahimtar shi da kuma sanya shi cikin aiki Allah madaukakin sarki ya mana albarka ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya tsare mu daga dukkanin bid'a ya tsare mu daga son zuciya ya tsare mu daga shirka ya tsare mu daga dukkanin bata ya daura mu akan hanya madaidaiciya muna roƙon Allah inda muke tsammanin mu ne akan daidai kuma ba mu ne kan daidai ba mun yi gurguwan fahimta Allah ya fahimtar da mu da kuma ba mu ikon bin abin da zamu fahimta ne daidai inda kuma muke mu ne akan daidai Allah ya tabbatar da mu kuma ba mu ikon fahimtar da waɗanda suke kan bata Allah ya mana albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته